Gwamnatin jihar Kogin Najeriya ta ce tana kokarin kubutar da ɗaliban jami'ar jihar Kogin da 'yan bindiga suka sace a cikin daren Alhamis wayewar garin safiyar Juma'an nan. 'Yan bindigar dai sun auka jami'ar kimiyya da fasaha ne da ke garin Osara a ƙaramar hukumar Adabi ta jihar Kogin, inda bayan sun jikkata wasu ɗaliban sannan suka yi garkuwa da wasu kimanin 57. Malam ɗan Asabi, wani mazaunin jihar Kogin ne, ya ce ɗan bindigar sun haura cikin jami'ar ne ta baya, inda suka dinga harbin kan mai uwa da wabi, kamar yadda ya mun ƙarin bayani ta wayar salula.
Da suka shiga suka ɗan bindigar misali suka ce ne lokacin ɗaliban suna ɗakin karatu suna na shirin jarabawansu na zamban farko wasu first semester kenan za a fara ranar Litinin ɗin da mai zuwa. Saboda haka 'yan bindigan suka yi ta halbe-halbe suka yi ta halbin kan mai uwa da wabi. Wasu ɗaliban an samu sun tsere, wasu kuma an yi garkuwa da su. An yi garkuwa da ɗalibai fiye da 57.
Amma an rasa rayuka?
Ba rasa rayuka ba. Sai dai ɗaliban wajen guje-guje sun samu raunuka, amma ba rasa ko ne rayuka.
Amma zuwa yanzu 'yan bindigan ba a yi magana da su ba kenan.
Har yanzu 'yan bindigan ba a yi magana da su ba. Domin kawai suka shigo ma an fara musanyen wuta tsakaninsu da ani jami'an tsaro na jami'a da kuma mafarauta da ke nan jami'a.
Yanzu dai gwamnatin jihar Kogin ta yi Allah wadai da wannan hari tare da nuna takaicinta akan lamarin. Kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fango ya ce kawowa yanzu ba su tantance yawan adadin ɗalibai da 'yan bindigar suka sace ba a hukumance, amma suna haɗa hannu da jami'an tsaro domin samun nasarar kubutar da su cikin ƙoshin lafiya. Ya ce a lokacin da gwamnatin jihar Kogin ta samu wannan labari ta yi ƙoƙarin jibga jami'an tsaro a wannan yanki domin samun nasarar kubutar da ɗaliban da aka sace da ransu. A wata sanarwa daga kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya, ta ce kwamishinan 'yan sanda na jihar Kogin ya ƙara tura jami'an tsaro na musamman domin samun nasarar kubutar da ɗaliban. Garkuwa da ɗaliban makaranta dai na ci gaba da ɗaukar hankali a Najeriya, al'amarin da masana suka ce babbar barazana ce a ɓangaren ilimin boko. Mustapha Nasiru Batari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.